Jami'an 'yan sanda daga hedkwatar 'yan sandan Najeriya tare da sojoji da jami'an leken asiri na SSS su suka kai samami a hedkwatar wannan kungiyar sa kai da ake kira Fisco inda suka yi awon gaba da komandanta na kasa Mr. Ako Dixon da sauran mukarraban sa. Kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya CSP Jima Moshut ya yi bayanin abin da ya sa suka kai wannan samami.
The Corps has no legal authority to wear uniform, get itself a security outfit, post their personnel on guard duties and use ranking insignia.
Waɗannan 'yan fisko ba su da iko a dokance, suke sanya kayan sarki, suke kuma ganin kansu a matsayin jami'an tsaro, har ma suke karambanin tura jami'an su wurin gadi, har ma suke amfani da lambobin girma irin na mukamai a kafaɗu da ƙirjinsu, tamkar dai wasu 'yan sanda ko kuma sojoji, ba tare da sahalewar gwamnatin tarayyar Najeriya ba. Binciken farko da aka gudanar an gano cewa har kuɗi waɗannan jami'an fisko ke karɓa daga hannun matasan da ke son shiga wannan aiki a duka sassan Najeriya. To sai dai kuma komandan episcopal din na kasa ya ce 'yan sandan ba gaskiya suke faɗa ba. Tsarin mulkin wannan kungiya ya ayyana fisko da hukumar gwamnati mai kungiyoyi da kamfanonin rajista wato CAC ta amince da mu a shekarar 1998 a matsayin jami'an tsaro na sa-kai kuma ba mu taɓa karɓar kuɗi a hannun kowa ba. Wannan al'amari ne na sa-kai. Jami'an tsaron Najeriya dai a halin yanzu sun kulle hedkwatar wannan kungiya ta Fisco da ke nan Abuja. Aliko Irashid Harun masanin tsaro ne.
Kaman wannan al'amuran da yake fara na Fisco din nan, ai dama idan akwai wani organization na security wanda ya kamata gwamnati ta kafa, ya kamata akwai abin da ake kira bill. Wannan gwamnati na wannan kasan ta yarda da shi kuma ta bada responsibilities ko kuma mandate ne wannan organization din ya kamata ya yi a cikin kasa. Yanzu idan ka duba abin da yake fara a Fisco, Nigerian government ba ta yi passing bill akan cewa ga mandate din da wannan organization din ya kamata ta yi ba. Shi wannan Dixon Oko din ya ɗauko wani ra'ayi ne cewa ai under United Nations, Indian under United Nations zai iya operating a ko'ina. Kuma laifin United Nations daban take, rule din Nigeria daban take. Saboda haka yanzu haka shi ya tashi yana ta ɗiban mutane yana ta ba su uniform. Dokan Nigeria ba su yarda akan cewa a ci gaba da wannan aiki na Fisco. Akwai matsalolin tsaro da yake faruwa a Najeriya din nan. Wasu ba ma za su shigo Fisco din nan ba saboda zuciya ɗaya. Shin wannan organization din gwamnati ta yarda akan cewa ta soma operating ko kuma gwamnati ta yarda akan cewa ta dakata tukun kafin a soma operating? Tambayan da za mu yi ma kanmu kenan.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.